kuru gitu kita. Sean sampat gaya nonton mami gitu. Hopi bien.
Done that. marah marah nasrani. Eh sun 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 eh macam kata sepak single. Eh den den cancel eh macam benda perikahpa. Eh kada pani, gay wali perali. Abi bajar ke, then non shall be. Eh kada pani, gay wali perali. Abi bajar ke, then pull charter be. Wasi benti hondalu, ay katana tilu, parana kenso ya hoya matana kalagati, deep pane adilu, panke duwe barulu, dishti bibin no children gori ne mai pi, make up telu medu til devi, wahila ya ka apesi devi, isara hero dan siro mi, dat mit ka ka aya kuti devi, a big big situation mama by mama separi, es only mela. Dan cool chatter me. Da 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 da